wannan ma dai kuna cikin sabbin matakan da gwamnatocin jiyoyin tarabar kuma binin suka dauka domin ka kashe rikice-rikicen da ke wakana tsakanin al'umman tibi da kuma jikun musamman ma akan iyaka jami'an hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya wato boundary commission suke ma jagorantar wannan gangamin fadakarwan.
We are all the border communities along the stretch of the boundary. We are hoping to start the exercise soon.
Bari ne muku albosa cewa za mu soma aikin shata kan iyaka nan ba da jimawa ba, da muku da gara an sako kuɗi aikin za mu soma, kuma ai an sa makudin cikin kasafin kuɗin bana kai nan da watan Maris ne ma za a soma. A don haka ne ma aka soma wannan gangamin na fadakarwa a cewar jami'in hukumar shata kan iyakan.
So we are hoping that either in March or April we'll start the exercise.
Yayin wannan gangami da aka gudanar a kan idanuwan mataimakin gwamnan jihar Benue Injiniya Benson Abunu da matakwaransa na Taraba Haruna Manu, shugabannin al'umman jikun da kuma tibi, duk sun saba layar kawo ƙarshen wannan tashin hankulan da ke faruwa kan iyaka tsakanin al'ummomin biyu. Da farko ma dai ga mataimakin gwamnan jihar Taraba Haruna Manu.
Mutanen Benue da Taraba mu ƴan uwa ne, kuma za mu ci gaba da zama ƴan uwan juna. Kawai ana so ne a ja wannan a san iyakaci, saboda yawan gwamnatin jihar Taraba ta tashi ta ce za ta yi wani abu, duk abin da za a yi ta san cewa ga iyakanta nan. In za a kawo asibiti mun san cewa daga nan abin da ya kama zuwa nan iyakacin namu kenan jihar Taraba, daga nan kuma abin da ya kama zuwa can ya zama jihar Benue State. Ba wani abu ba ne, ba wani abu wanda ya wuce wannan, ba wai kowa na so a raba mutane ba ne.
Shi kuwa mataimakin gwamnan jihar Benue Injiniya Benson Abunu ya yi taliki nema da cewa
the deputy governor of Taraba state has given you the message that has brought us here today. Mine is just to tell you that everything he told you, I agree with him. The Benue state government agrees with him. The governor of Benue state also agrees with it.
Ne da tsammana mutum da wannan jihar Taraba ya faɗi, mun ko taro ne a nan domin mu duba wannan batu na shata kan iyakokin al'ummomin mu biyu, kuma za a yi wannan aiki ne a ƙarƙashin hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya. Manufa dai shi ne a samu fahimta juna, ba wai a raba kawunan al'umma ba.
All we have come here today to tell you is that when they come to do this boundary demarcation, allow peace to reign.
To wai kome al'ummomin kan iyakan ke cewa Mr. Robert Achisayi na ko cikin masu rada tsaki daga bangaren tibi ya bai ne da masu kaji da wannan taron fadakarwa da aka yi.
Sunana Robert Achisayi, eh mutumin sayi ne. Ba wani damuwa a cikin tsakaninmu da jikin concerning the boundary demarcation. Ba mu da wani matsala da mu ce mu yi fada ba da wannan zaman lafiya ne, kuma za a raba wuraren da Benue kenan, ba magana da zai kawo wani damuwa ba.
Shi ma Musa Chakwa daga yankin masarautar Rafin Kada ya ce wannan taron iyaka da aka yi ya yi daidai, don haka ka iya samar da zaman lafiya tsakanin al'ummin tibi da kuma jikun.
Sunana Musa Tsakwa a matsayin sakatare na Rafin Kada Chiefdom. A gaskiya zaman lafiya muke so, kuma muna ba da goyon baya dari bisa dari a irin abin da gwamnati take so ta kawo mana ta yi domin na kawo mana zaman lafiya.
Koma da menene fata ko shine Allah sa kulla ta biya kudin sabulu ko a samu a rage tare hanya da kuma kaiwa juna hari. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.